Masoya ya kike burin samin ki nake wallahi da gaske nake ba ƙarya ba Hadizatu ya kike kaunar ki ni nake alƙawari zanar ki ba wasa ba ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ai ya zan kike duba ba ɗaya ba saurari batu na kece ta ɗaya gana manufa ta babu ƙarya wallahi ni halina daban ne soyayya ta daban ne a cikin maza wallahi ni halina daban ne soyayya ta daban ne a cikin maza bazan miki halin da naga dama ba 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 ki gwada ni dan ki gane cewa ko ni naki ne ni ba irin su bane ni mai tausayi ne ni mai so da gaskiya ne mai rike amana ne mai sa ki dariya ne fata na ne ki gane ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ai ya zan kike duba ba ɗaya ba saurari batu na kece ta ɗaya ki gane manufa ta babu ƙarya wallahi ni halina daban ne soyayya ta daban ne a cikin maza wallahi ni halina daban ne soyayya ta daban ne a cikin maza bazan miki halin da naga dama ba 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 bazan miki halin da naga dama ba